Hukumomin jamhuriyar Niger sun hiddo da sanarwar tsaye da farashin kudin aikin hajjin bana wannan ko a lokacin wata ganawa da ta shafi dukkan masu ruwa da tsakiya ayyukan aikin hajjin musamman hukumar Syria aikin hajjin ta kasar cewa da koko Malam Sa'idu Usman shine ministan kasuwanci na jamhuriyar Niger
nan sam da partner au interregard da kurdir ke c'est le moment idéal pour répondre effectivement aux soucis
abokan hulɗar mu a gefen wannan maganar ta aikin hajji sun yi muna kallo da idanun basira game da kiraye-kirayen da hukumomin mulkin sojan kasar suka yi a roko daga shugaban majalisar koli ta soja da ke mulkin wannan kasar zuwa prime minister shugaban gwamnati cewa da Lamin Zen don kai ga farashi mai sauki ga al'ummar wannan kasar na neman tafiya ibada kasa mai tsarki da ya kai sai fa miliyan 350 da dala 16 da tamma biyu wannan ya nuna cewa fa mu ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma kowa ya gane cewa dole ne kowa ya sa kokarin sa shi ne sa aka cimma matsaya game da wannan farashi
chacun devrait consentir des sacrifices
cewar magatakardan kungiyar ma'aikatan CDTN rishin birnin Kwani Alhaji Idrisa wannan farashin yayi duk da yake in har ana samu ana buƙatar a ƙara ragewa
Allah shi ba da ikon yi kuma Allah shi ba da kuɗin da za a tahiya kuma in yanka sai a tai lahiya a komo lahiya shi dai ne muka addu'a tunda abubuwan da yi kowa ya sani
cikin lokacin da ake kawar mutane a cikin wala haula wala quwwata kenan ya kamata a dibi waɗannan kuɗin wannan abokiya a cikin mace kenan ku iya hanka ce a cikin mace kenan ya kamata a tausaya ma juma'a yasartu aba'iyyar zamna Allah ne inda shi aba'iyyar zamna Allah to ya kamata a diba a ga tausayin juma'a amma duk da matsin da ake kuma da ya zama a wani Allah ne sai ka ga abin kamar ba haka ba kuma Allah ya ba da ikon tahiya kenan mu fatar da muka yi Allah ya ba da ikon tahiya Allah shi sa a tai lahiya a yi ayyukan nan na ibada lahiya kuma Allah ya sa a komo lahiya
wannan tsar da farashin kudaden kujerar aikin hajjin wannan shekara 2024 ya zo ne bayan wata ziyarar aiki da hukumar ta aikin hajji ta yi a kasa mai tsarki tare da ganawa irin ta garin da garin da hukumomin Saudiya inda ma hukumar ta ba da sanarwar dawowa jamhuriyar Niger da waɗansu kudade da ke nasaba da irin walakallun da alhazzan Niger suka sha a shekarar ta gabata ta tabara ta rashin samun waɗansu ababe da ke kasancewa haƙoƙi ne a cikin aikin hajji abinda ya sama ministan kasuwancin jamhuriyar Niger jan hankalin masu ruwa da tsaki a kan ayyukan aikin hajjin na bana inda yake cewa abinda muke fata shine a gudanar da ayyukan aikin hajjin bana cikin nasara abinda ma nasara ya yi kira ga amirul hajjin wannan kasar da ya ɗauki dukkan matakan da suka wajiba kansa domin tabbatar da hakan muna fatan za a kiyaye kurakurai domin a baya fa an shayi da su kuma an yi ta yin abubuwa masu daɗi kenan muna fatan samun canji a wannan karon a daya ranar 25 ga watan Fabrairun wannan shekara ne idan Allah ku ya kai mu za a zo ƙarshen wa'adin karɓar kuɗaɗen aikin mayyatan hajjin bana daga jamhuriyar Niger inda ƙasar Saudi Arabia ta bai wa jamhuriyar ta Niger damar kutsawa da maniyyata a wannan shekara 2024 da suka kai 15,880 Haruna Amman Bakwa da birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.